Speaker, the 2024 budget is even more significant because we crossed the 1 trillion gross domestic product mark for the first time in our economic history.
Minista harkokin kudi na Ghana Ken Oforata kenan a lokacin da yake bayanin kasafin kudin 2024. Ya mai girma kakakin majalisa, kasafin kudin 2024 yana da muhimmanci kwarai saboda zamu haye Ghana cedi trillion daya na GDP a karon farko a tarihin tattalin arzikin mu. Minista ya kara da hauhawar farashin kaya ya fara raguwa daga kashi 54.1 a watan Disamba na 2022 zuwa kashi 35.2 a watan Oktoba 2023. Tattalin arzikin ya dago da kashi 3.2 cikin 100 a farkon kwata biyu na wannan shekarar. Haka kuma ministan ya zayyana yunkurin gwamnati ta rage wa 'yan ƙasa da kamfanoni raɗaɗin matsalar tattalin arziki ta hanyar janye wasu haraji da suka hada da harajin VAT akan atamfofi na cikin gida na tsawon shekaru biyu, da harajin motocin lantarki don jigilar jama'a na tsawon shekaru 8, harajin kayayyaki da ake amfani da su a asibitoci, harajin audugan mata da ake yi a nan cikin gida, an janye harajin shigowa da injina da motocin noma, da harajin magunguna da ake shigowa da su daga waje. Wasu al'ummar Ghana sun bayyana wa muryar Amurka ra'ayinsu game da kasafin kuɗin.
Sunana Malam Isa daga Accra, Ghana. Gaskiya wannan kasafin kuɗi da finance minister ya gabatar da shi gaskiya ba zai taimaka mana ba. Kuka duba wurin shigan motar mu zo aiki mu koma ba abin da ya rage wurin, don petrol shike kawo kayan a kauyuka a shigo da shi.
Nene naku Alhaji Gadon Fusga na Fadama. The finance minister ya yi maganganu da dama game da batun lagewan haraji da dama, to lalle kam mun ji dadi kwarai da gaske.
Sunana Rahifa Mukra, Ghana. An karanta muna budget kuma bai mamu talakawa wani tasiri ba, domin muna taman da aka zo harajin da aka dibiya da kai bari talakawa na shan wuya, muna taman da aka zo za a fi da wadannan haraji ne, amma ba mu ganshi haka ba. Tun shanin wuta, tun shanin petrol, don lori shiga lori fita ba wasa bane, komai yayi tsada. Kuma gwamnatin ganda ka zo ba haka ka gaya ba, yau gashi an zo an fadi kullun kowace shekara an zo a gaya mana, kuma musuwar karuwa yake.
Malam Nuhu Iliyasu, wani malamin tattalin arziki da harkokin kuɗi a Jami'ar Islamiyya ta Ghana, kuma babban daraktan dandalin bada shawarwari wato Advocacy and Policy Alternative Forum, yayi tsokaci
2024 budget na akwai measures da ya announce sai a ra'ayina na implement it da cewa ya kawo big relief to the ordinary Ghanaian. The first measure is that manomi kayan da suke use ke noma da shi in aka kawo from abroad ba biya taxes on them, but cost of production na ya zama low, means that food inflation kuma ya zo kasa. So in food inflation ya zo kasa, ordinary Ghanaian da da ke spend kudi da yawa ya sai abinci, yanzu kudin abinci zai zo kasa ne. Number 2, waran su aikin da hospital ake use ake treat mutane da hospital, and so in aka cire taxes currency, what it means is that don wanda yake hospital zai biya lesser compared to kanda da yake biya. And the third one, to waran da ke produce kamar magunguna akan ga yanzu su kawo raw materials da zai taimake su su produce magungunan nan, wannan kuma an doki taxes nan kai kudin maganin ya zo kasa. In an implement waran ga three measures, in my view ya kawo big relief to the ordinary Ghanaian.
Yanzu majalisar dokoki na kasa za ta ci gaba da muhawara kan kasafin kuɗin. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.